بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسة دعاء وانا يمتي نرى نرؤوك قوات الجماعة الأولى hijira ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 21 ga watan 1 shekara ta 2018 ta miladiya. Za mu tashi darasi na 61 a cikin karatunmu na Sahihul Bukhari na Al-Hafiz Al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahmatullahi alayhi. Za mu tashi babi na 28 a cikin littafi na 5 shine Kitabul Ghusl. Za mu tashi babu idal taqal khitanani. Na'am. نعم، إمام البخاري يقول باب إذا التقى الختانان، باب إذا كاتشيا غدابي سكهاتو، كاتشيا نمجي دا كاتشيا رمجي، معنى كاتشيا نمجي شيني سنني، إندا أكي ينكيوا، نفاتة دو تكي رفي الأورا نمجي، يندر زمن تو كان الأورا يا بينا. Ita kuma kaciyar mace shine inda ake yankewa a saman gabanta, wanda yake kamar alamar kan zakara, wanda ake yanke saman sa ya zamanto yawanci iri ne yanda ake, amma dai wannan shine wanda yake na Larabawa, wanda yake kuma shine aka sani a shari'a. Waɗansu mutane masu al'adu daban abinda suka yanke na mace yana shan bamban, waɗansu suna yanke abin nan wato fatar da ta rufe gabanta ɗin ne ta waje, waɗansu kuma su yanke fatar ciki, waɗansu kuma su yanke saman wato addika, shine wato abin da wannan fatar mai kama da kan zakara wanda yake a tsakiyar gaban mace, shi suke yankewa, shine kaciyar mace. To idan menene hukunci idan taqal khitanani, idan kaciyar namiji ta hadu da kaciyar mace, bi ma'ana aka sami ilaji, abinda ake ce mai ilaji shine ya zamanto al'auran namiji ya shiga cikin al'auran mace, ba ya shafa ba, a sami ilaji ya shiga ciki, kamar yadda ake cewa kal mirwadi fil mikhala, kamar wato menene mushi a cikin tandu, mushi a cikin tandu. Na'am, to shine iltaqal khitanani kenan, ba sai ya shige gabaki daya ba, idan mahallin al-hashafa ra'akin wato kan al'auran namiji idan ya zamanto kan cewa ta shiga cikin al'auran mace, to shine iltaqa'ul khitanani, haduwar kaciya guda biyu. To menene hukunci? Na'am. Na'am. Hisham shine ibnu Abi Abdullah al-Dustuwai, mun ambace shi ko mai sayar da kayan dustuwa, mai sayar da kayan addustuwa shine cikin mutanen Basra, kusan babu kamar sa a wajen tsiya, a wajen kiyaye hadisan mutanen Basra. Shu'ba ibn al-Hajjaj da matsayin sa ya kasance yana cewa Hisham ya fi ni kiyayewa da sani da hadisan Qatada. Na'am. Dustuwa sunan gari ne a Ahwaz, wani gari ne a Ahwaz da suke da tufa ta wannan garin, kamar yanzu ne a rinka cewa yar Misra ko yar mai riga yar Morocco, mai sai da kayan Morocco ko mai sai da kayan Misra. To sunan garin ne Dustuwa a Ahwaz. Yanzu Ahwaz tana cikin Iran, tana arewa, tana wato kudu maso yamma na Iran, kudu maso yamma na Iran, kusa da Iraq, Ahwaz. To a lokacin a da mandika ce babba gunduma ce tana da garuruwa, daga cikin garuruwan ta akwai Dustuwa. To sun shahara da wannan tufar da shi Hisham ya kasance da yana siyowa a cinikin ta yake yi. Kun gani manyan malaman hadisi su ba zama suke suna ce za su ta albarkacin makaranta ba, suna sana'a su, suna neman kuɗi, ba kuma wai dan sun yi sana'a sai su zamanto ƴan duniya ba, a ce ka ga malaman nan, amma wato a wajen harkar duniyan ma ba su kyale mu ba. Wato an fito malami ya zauna da talauci ko kuma sai dai an ji tausayin sa a bashi. A su malaman hadisi sun kasance suna neman nasu, haka yawancin su suke zaka same su kowanne kowannen sa da sana'ar sa na'am ya hawala isnadi to abin da yasa ya hawala isnadin kenan bai hada su tare ba saboda kun ga a wancan hadisin shi mu'az cewa ya haddathana hisham amma a wannan abu nu'aym cewa ya an hisham saboda bambanci tsakanin sigar tahammul din sai ya bambanta isnadan guda biyu na'am daga Qatada ta binu da Amata Sadusi Hasan shine Imam al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri daga Abu Rafi maula Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne da ya zauna a Misra afwan Abu Rafi as-Sa'id ba sahabi ba Abu Rafi maula Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Rafi as-Sa'id wannan tabi'i ne daga cikin tabi'an Basra na'am daga Abu Hurairah daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan ya zauna tsakanin rassanta guda hudu sannan ya wahalar da ita to wanka ya wajaba Amr bin Marzuq yayi mutaba'a ga Hisham afwan yayi mutaba'a ga Mu'adh ibn Fadal an Shu'ba daga Shu'ba mithlahu kwatankwacin sa wa qala Musa haddathana Aban shine ibni Yazid al-Affar Musa wannan ibni Isma'il al-Tabuzaki ne na'am qala haddathana Qatada qala akhbarana al-Hasan mithlahu Hasan ya gaya mana mithlahu kwatankwacin sa dan ya nuna cewa Qatada ya ji hadisin da yake dalisi ba yasa ya kawo wannan isnadi abinda ake nufi da shu'abiha rassanta guda hudu malamai sun yi sabani wato karin magana ne na asa wato asaka abinda ake nufi da mutum ya kwanta akan iyalinsa to sai aka ambace aka ce abinda ake nufi da ash-shu'ab sune hannayenta da kafa da cinyoyinta wato idan mutum ya kwanta tsakanin hannaye biyu da kafafu biyu sune rassanta guda hudu kenan na mace na matarsa waɗansu kuma suka fassara kan cewa shu'abiha wato sassanta na al'aurata guda hudu to wajen tafsilin nasa akwai maganganu wanda kamar yadda ibn Rajab yace yuraggab an dhikri zalik ba sai an ambata ba thumma jahadaha abinda ake nufi ya wahalar da ita bi ma'ana yayi aiki do wajen saduwa da ita to wannan jahadaha din asalin ma'anarsa ai balaga min hal mashaqqa ya isa matuka wajen wahalar da ita shine zahirin ma'anar amma waɗansu riwayoyi sun fassara da cewa ma'anarsa wa alzaqa al khitan kuma ya zamanto wato kaciya ta hade da kaciya shine ma'anar wannan shine zai sa a fahimci ma'anar da ake nufi na wato ilaji saduwa faqad wajaba al ghusl to wanka ya wajaba ya zo a wata riwayar kamar yadda ta zo a cikin sunanin Baihaqi anzala aw lam yunzil ko yayi inzali ko bai yi inzali ba to wannan shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan mas'ala wanda sabani yayi yawa akan ta tun zan a zamanin sahabbai daga baya kuma aka yi ijma'i akan rashin sabani kamar yadda zamu gani a hadisin da zai zo bayan wannan na'am ghasl ni ana babun wankewar abin da yake samun mutum na wato shafar gaban al'aurarsa ga wato farjin mace al'auran mace shine wato idan ya sadu da mace abin da yake samun jikin sa yake shafar al'aurarsa na danshin gabanta da kuma irin maziyinta da sauransu to wato hukuncin kan cewa a wanke shi wato cewar wanke shi ya nuna kan cewa wannan najasa ne to amma shin danshin shine najasa ko maziyi al-zahir maziyi din ne tunda danshin ba najasa bane kamar yadda ya gabata muka rinjayar a cikin kitabul wudu amma abin da yake sanyawa saboda ba za ka raba shi tare da maziyi ba shine abin da ake nufi da bambanci shine kan cewa danshin gaban mace akwai wanda yake yana fitowa bisa al'ada shi wannan ba najasa bane amma wanda yake fitowa bisa sha'awa wanda yake sai ta samu sha'awa ne zai zamanto kan shewa danshi ya zo mata to wannan danshin da yake fitowa hukuncin mabi yake dauka to shi wannan najasa ne sai an wanke shi dan haka kawa kage yayin da ya zama tokan cewa an samu saduwa tunda akwai sha'awa a ciki ba za ka raba wannan danshin da abin da yake shine na mazi din ba wanda shi kuma mazi sawa'un na namiji ko na mace kamar yadda ya gabata a hadisin Miqdad a najasa ne domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a wanke shi to wannan yana bayani akan hukuncin wannan tare da matsalar ta gabata shine idan ta kalfi tano fitana na'am نعم عبد الوارث ابن السعيد عن عن الحسين دي باحسن حسين شيني ابن ذكوان المعلم البصري حسين المعلم هكا يا شيخ انكو كجا انا مجانا شكين ما لما حديثي حسين المعلم ما لني تشي اشي نتي نعم قال يحيى يحيى ابن سعيد القطان عفوا يحيى ابن ابي كثير الطائي قال يحيى أي يحيى ابن كثير الطائي ابن أبي كثير نعم يتي وأخبرني أبو سلمة أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف يا جاي من شوى أطاء ابن يسار أخبره يا باش العباري أن زيد 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 نيوانا شوى زيد ابن خالد الجهني صحابي من ذن الله صلى الله عليه وسلم قبيلة الجهينة يا هلا شبيعة الحديبية a ranar Hudaybiya a ranar Fathu Makka kuma shine yake da tutar kabilar Juhayna akhbarahu ya bashi labari annahu sa'ala dai annahu sa'ala na'am yace cewa ya tambayi Uthman ibn Affan sai yace ka bani labari idan mutum ya sadu da matarsa falam yumni amma bai fitar da mani ba sai Uthman yace sai yayi alwala kamar yanda yake alwalarsa ta sallah kuma ya wanke al'aurarsa Uthman yace sallallahu alaihi wasallam naji wannan daga naji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na tambayi Ali ibn Abi Talib akan wannan da Az-Zubair ibn al-Awwam da Talha ibn Ubaydillah duk muhajiraini kuma duk asharul mubashirin bil janna da Ubay ibn Ka'ab ala ramman sahabbai Allah ya yarda da su baki daya duk suka umarce shi da wannan cewa qala Yahya Yahya ibn Abi Kathir yace Abu Salama ya gaya mun cewa Urwata bin Zubair ya bashi labari cewa Abu Ayyub al-Ansari mai masokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari cewa shi ma ya ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin wato shine abin da yazo da akasin wanda ya gabata tunda kaga nan an samu iltika'ul fitanaini ko amma kuma aka ce ya tawabba kama ya tawabba lis salah ya alwala kuma inda yake alwalar sallar sa ba sai wato kenan mafhumin wannan ba sai yayi wanka ba kuma wannan shine ya dace da hadisin innamal ma'u minal ma' wato ruwan wanka ana amfani da shi ne idan aka fitar da ruwan maniyyi to wannan ittifaq farkon al'amari ne kuma wannan sabanin ya kasance cikin sahabbai mai yawa dan kamar yanda yazo hadisin Rifa'a ibn Rafi' dai daga cikin al-Ansar yazo yace Zaid ibn Thabit ya faɗa a majalisin Sayyidina Umar cewar ai idan mutum ya sadu da matarsa ya zamanto yayi kasala ya kasa yin inzali to ba sai yayi wanka ba kawai yayi alwala ya wanke al'aurarsa sai Sayyidina Umar yake cewa yake faɗan wannan saka ce ai Zaid ibn Thabit ne yake wannan fatawa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar sai ya tura aka kira shi yace ya makiyin kansa har ka kai ka rinka fatawa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ra'ayinka yace menene wannan yace kana cewar idan mutum ya sadu da matarsa sannan ya samu kasala wannan to ba sai yayi wanka ba alwala zai yi sai ce ni ma baffannina ne suka gaya mu sai ce ko inda baffannin naka yace da Ubay ibn Ka'ab da Abu Ayyub al-Ansari da kuma shi Rifa'atu ibn Rafi' sai aka ci sayyidina Umar ya kira Rifa'a yace ina kuka ji wannan suka ce mu haka muka kasance muna yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ɗayan mu ya sadu da iyalinsa bai yi inzali ba ba sai yayi wanka ba sai ce a'alima bidhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wannan suka ce mu dai haka muke a zamanin sa sai ya kira ansar ya tambaye su duk yawancin su kuma suka faɗi haka sai ya kira muhajirun al-muhajirun suka saba abinda ansar suka faɗa suka ce sai yayi wanka sai sayyidina ali ibn abi talib da az-zubair su suka ce alwala kawai zai sai sayyidina ali ya ce ma sayyidina umar wanda zai maka maganin wannan sabanin su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tura a tambaye su sai ya tura aka tambayi Hafsa sai ta ce ni ba ni da sani akan wannan sai ya tura aka tambayi Aisha sai Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kaciya ta haɗu da gaciya wato idan mutum ya kwanta akan iyalinsa kuma kaciya ta haɗu da kaciya wanka ya wajaba sai ce duk wanda aka kawo min ya saba yana fatawa sabanin wannan sai ne masa ukuba to sai sahabbai duk suka wanda duk suke da wannan ra'ayin duk suka dena shi yasa aka ya tabbata dama wanda yafi kowa shahara da wannan ra'ayin cikin manyan malaman ansar shine Ubay ibn Ka'ab to Ubay ibn Ka'ab kafin ya rasu ya bar wannan ra'ayin kuma ya zamanto kamar nau'i ne na ijma'i da sayyidina Umar ya hada su tunda ma an koma ya zuwa ga madogara shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Ash'ari yana daga cikin wanda da sabani Abu Musa al-Ash'ari yana daya daga cikin sahabbai masu fatawa fuqaha us-sahaba tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sabani yayi yawa ya tafi ya je wajen Aisha kamar yadda yazo a cikin sahih Muslim yace ina so ne miki tambaya amma ina jin kunya kace kunyar me kake ji duk abinda zaka gaya ma mahaifiyarka da ta haife ka ka gaya mu saboda muharramar kake wato mahaifiya ce kamar wanda ta haife ka ce sai nana Aisha gashi bata kai shi a shekaru ba bata kai shi a shekaru ba amma Allah ya bata wannan matsayin kuma saboda irin kamalar hankali da kamalar addini tace abinda zaka tambayi uwarka mahaifiya ka tambaye ni sai yace mata mutum ya sadu da iyalinsa ya zamanto bai yi inzali ba sai ta gaya masa wannan hadisin bal kuma akwai ma riwaya da ta zo ta Ummu Kulthum binta Abi Bakr Siddiq daga Aisha suna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya tambaye shi akan wannan cewa idan mutum ya sadu da iyalinsa fa uqhita shine kalma ce ta Larabawa da take nufi kan cewa mutum ya zamanto ya sadu da iyalinsa ya zamanto yayi rauni yayi kasala ya kasa kammala saduwa da iyalinsa inda har zai yi inzal sai ce yaya zai yi sai ce muna yin haka da ni da wannan ya nuna Aisha kuma sannan mu yi wanka to kaga wannan ya zamanto ya yanke ya zamanto karfi to menene hadisin alma'u min alma hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce wato alma'u min alma waɗansu sai suka ce wannan hadisin na biyu da yake idan aka sadu sai an yi wanka ko da ba a yi inzali ba ya shafe alma'u min alma ya shafe mafhuminsa bai shafe hadisin bai shafe mantukinsa ba domin mantukinsa sahihi ne cewa ana wanka idan ruwan maniyyi ya fita ko ba haka ba saboda ruwan maniyyi zai fita ko da saduwa ko ba saduwa saboda haka ko da saduwa ko ba saduwa in dai ruwan maniyyi ya fita za a yi wanka amma mafhumin wannan hadisin cewar domin abinda ake fahimta in aka ce alma innamal ma'u min alma kamar yadda yazo a wata riwayar ruwa kawai ana amfani da shi ne idan wani ruwan shine na maniyyi ya fita to haka mafhumin wannan ba a amfani da ruwa a yi wanka idan maniyyi bai fita ba ko shine abinda ake fahimta to wannan shine mafhum na farko din shine mantuk al-mantuq shine abin da ya fade shi ballo-ballo cewar ana za a yi amfani da ruwa za a yi wanka idan maniyyi ya fita ana wanka kawai idan maniyyi ya fita to abinda wannan yake nunawa shine idan maniyyi bai fita ba a wanka ko ba haka ba to wannan fahimta ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya fada ba mafhum ne to wannan mafhumin shine aka shafe hukuncin sa da wannan hadisin idan taqal fitanul fitan idan kaciya ta hadu da kaciya faqad wajaba al-ghusl wanka ya wajaba saboda haka asali dama hadisin innamal ma'u min al-ma' bil mafhum da mafhumi aka fa hujja ba mantuki bane wadansu kuma suka ce a babu shafewa akan hadisin innamal ma'u min al-ma' hadisin duk guda biyu tabbatattu ne kowa yana bayyana hukunci amma hadisin innamal ma'u min al-ma' wannan mantukin sa kawai za a yi aiki da shi wato yana bayanin halin mafarki da kuma halin yana bayanin halin mafarki ne cewa innamal ma'u min al-ma' idan mutun yayi bacci ya gama ni a bisa mafarki ko ya fitar da mani ba bisa mafarki ba ba tare da halin ilaji ba zai yi wanka shi kuma wannan hadisin idan sa qal fitanul fitan idan aka sami ilaji wato saduwa al'auran namiji ta shiga cikin al'auran mace to wannan shi kuma yana shi ma kuma hukunci ne daban yana wajabta wanka sawa'un an yi inzali ko ba a yi inzali ba shi yasa hawan daga cikin malaman tabi'ai yake cewa kuna wajabta masa sadaki kuna wajabta masa haddi amma ko ba za ku wajabta masa wanka ba ko ba haka ba yanzu mutum idan ya sadu da matarsa inda mutum ya sadu da matarsa ba ta ci sadakinta ga baki ɗaya ba in ya ce to ai da na sadu da ita ban gama jin daɗi ba ban yi inzali ba wa zai saurare shi ba wanda zai saurare shi me baya ne amma kuma sai yayi wanka to ai mafhumin innamal ma'u min al-ma' to amma ai an yi ai in akai azalo an sami inzal inzalin kai ka ga abodibo inzalin sawa'un an yi inzali a cikin mace ko ba a cikin ta ba innamal ma'u min al-ma' yana nan saboda ka mas'ala azalo ba za ka kawo ta ba nan ana maganar cewar a samu ilaji ba a samu inzal ba ka gane shi ko azal ana yin inzal sai dai ba a cikin mahaifar mace ba ka fahimta na'am to saboda haka shi idan aka samu wannan hadisin yana bayyana cewar suke cewa kuna wajabta masa sadaki da haddi yanzu haddi idan mutum aka sami ilaji a cikin farjin mace wanda take bata halatta a gare shi ba haddin zina ya hau kansa ita ma haddin zina ya hau kanta sawa'un an sami inzal ko ba a sami inzal to sannan sai ce to sannan sai ku hana masa sai ku hana wanka bayan kun wajabta masa sadaki da haddi amma ko ba za ku wajabta masa wanka ba tunda an sami ilaji babu inzal amma kuma ga abin da ya wajaba shi wannan maghrib abinda ake ce wannan matsala ita ce malaman fiqh suke kance mata maghribul hashafa shine wato limewar kan al'auran namiji a cikin al'auran mace shine malam mai risala ya ambata wa maghribul hashafati yujibu kada wa kada ya faɗa abubuwan da yake wajabta yana wajabta cin sadaki cikakke yana wajabta haddi yana halatta matar da aka ɗaura mata aure da mijinta na biyu wadda aka sake ta saki uku yana halatta ta sannan yana wajabta wanka sannan wani ya dai kawo su to daga cikin waɗannan hukunce-hukunce ɗin shine wanka wanda wannan saɓani da an yi zamanin sahabbai daga baya wannan saɓani ya ƙare don haka bai halatta a yi wannan saɓani ba duk da yake an samu daga cikin tabi'ai wanda su har yanzu suna nan akan wannan fatawar kamar Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf kamar Uqbah ibn Zubair kamar Hisham ibn Urwa kamar Al-A'mash dukkaninsu ra'ayinsu kenan amma hatta dawo da zahiri shi ma bai tafi akan wannan ba saboda abu ne wanda yake ga nafsi ya zo kuma su ma sahabbai da suke saɓani saboda nafsi bai riske su ba daga baya da aka gaya musu nafsi daga wajen waɗanda suka sani su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka kowa sai ya aje ra'ayinsa ya riko da sunna wanda yake shine wajibi shi yasa Imam Ahmad yake cewa duk wanda yake ganin cewar idan aka sadu da mace ba a yi inzali ba ba za a yi wanka ba yace bai halatta a bi shi sallah ba yace bai halarta a bishi sallah ba, amma wanda yake ganin idan mutum ya shafa al'auratsa alwalarsa ba ta kare ba, yace sai a bishi sallah, domin matsala ce ta sabani inda akwai hadisai guda biyu da suka karo da juna. Amma wannan ko matsala ce wadda take babu sabani a ciki, nafsi ya zo a kai, babu wani tawili da za a iya yi. To wanda ya nuna kan cewar idan aka samu sabani, akwai sabanin da ake bashi ake la'akari da shi, akwai sabanin da ba a la'akari da shi. Ba dan kawai ka samu kauli an ce wanda daga cikin malamai ya faɗa sai ka ce to ai an samu sabani ba, akwai sabanin da yake ba saba bane, ba sabani bane, sabawa ne. An fahimta? Akwai banci tsakanin sabani da sabawa. Sabani bisa fahimta ko kuma akan dalilai waɗanda suke kunnan doki, sabawa kuwa dalili ne ka barshi ka bar ali. To wannan matsalar wanda ya saba a kai ba sabani yayi ba sabawa yayi. To dan haka Imam Ahmad yace ba za a bi shi sallah ba. Na'am. Yace innama inna ila ka annaka dikun ko inda ulama faru na'am na'am Abu Salama ya tambaye yazo yana jayayya da Aisha, yazo yana jayayya da Aisha akan wannan wanda shi dabi'ar ta kenan. Amma ka san shi Abu Salama yana Abu Salama da ne dan yar uwar Aisha ne, kamar da ne wajen sa, tunda Asma'u ta shayar da shi, Asma'u binta Abi Bakar Siddiq ta shayar da shi, tace uwar sa minar raba'a, saboda haka yana shiga wajenta kuma har yana yakan tattauna da ita har yayi mata musu. An ce Abu Salama abin da ya sa ma kenan bai kwashi ilimin Ibn Abbas ba, saboda yana yawan rigima, yana yawan jayayya da shi. To shine Aisha tace kai Abu Salama ka san misalin ka a wajen malamai, yace kai kamar dan tsaki ne da ya ji zakara yana cara, shi ma sai yace zai cara. Kaji Aisha tace misalin ka a wajen malamai kamar kware yana cikin muwatsa, wato saboda kana nuna masa kada ya musu bai san komai bane ilimi. To la'alla waɗanda suka ruwaito cewa Abu Salama yana da wannan ra'ayin su ruwaito ra'ayinsa ne na farko, ne daga baya da yazo ya ji maganar Aisha ya bar ra'ayinka ya dawo ga ra'ayin Aisha. Na'am. Ya dawo ga hadisin Aisha. Na'am. Yo ai me aba me aka Malam Ahmad inda ka kula abubuwa guda biyu aka faɗa. Idza jalasa baina shu'abiha al-arba, idan ya zauna tsakanin sassan ta guda hudu shine ya kwanta da ita. Thumma jahadaha, to wannan jahadaha din shine wata riwaya ta Baihaqi ta fassara shi da cewa wa alzaqal khitana al-khitana, ya hada kaciya da kaciya, shine ma'anar jahadaha din. Ka fahimta? Shi yasa waɗansu suka faɗi ma'anar thumma jitahada, to ma'anar ijtahada yayi kokari aitil ilaj wajen al'aurarsa ta shiga cikin al'auran matarsa, shine ma'anar thumma jitahada ko thumma jahadaha. Wata riwaya ta zo da thumma jitahada, sannan yayi kokari, yayi kokari a cikin me, a cikin ilaj, kaga wato yayi aiki a cikin ilaj. To kuma ba wanda ta fassara tsat wanda yake shi dan dama, in kana so ka fahimci maganganu na hadisi sai ka tara tsoro, ka tara riwayoyi. Wannan riwayar wadda tana cikin al-Baihaqi gashi nan wa akhrajahu al-Baihaqi min tariq Sa'id ibn Abi Aruba an Qatada wa lafdhu hadithihi idza iltaqa al-khitanan wajaba al-ghusl anzala aw lam yunzil. Na'am, shi din ne ya fassara. Haka ma Al-Hafiz Ibn Hajar yayi ishara akan wannan riwayar, yace wa li Muslim min tariqi Shu'ba an Qatada thumma jitahada wa rawahu Abu Dawud min tariqi Shu'ba wa Hisham ma'an an Qatada bilaf wa alzaqal khitanul khitan badala qawlihi thumma jahadaha. ya faɗi maimakon summa jahadaha ya wahalar da ita sai ce wa alzaqal khitan alkhitan saboda haka shine fassara ba wai cewa in an samu idan an samu iltiqa'ul khitanain kuma sai an samu jahadaha sai an samu wani ƙarin kokarin daban ba kokarin da ake nufi aikin da yayi shine na iltiqa'ul khitanain ne na'am نعم مسدد ابن مسرهد يحيى ابن سعيد القطان لقى هشام بن عروة يتي بابانا يا جاي من شيني عروة بن الزبير يتي ابو ايوب الانصاري يا بان الاباري يتي ابي ابن كعب يا بان الاباري شواياتي يتي يا رسول الله idan mutum idan namiji ya sadu da mace amma bai kuma bai sannan bai yi inzali ba to ya wanke abin da ya same shi daga matan daga matar sannan ya alwala sannan ya sallah ala abu abdullah imam al-bukhari yace yin wanka shine ya fi zama lafiya وذاك الاخر شيني ما كرشي ابو ندي سامك بينا saboda sabanin wato sabanin sahabbai to kaga su kan sahabbai da suka saba madogarar su daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba tunda hadisin nan na ubay ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon al'amari haka yake fada kan cewar ba sai mutun yayi wanka ba kawai ya wanke gabansa ya wanke abin da ya shafe shi na gaban macen sannan yayi alwala sannan yayi sallah to wanda ya nuna kan cewar wankan a farkon al'amari ba dole bane saboda ka su sahabban da suka tafi akan wannan a farkon al'amari abin da suka tafi akai suna kan wancan al'amari ne na farko shi yasa Bukhari yace al-ghuslu ahwar wanka shine yafi ihtiyati wato yafi zama lafiya ka fita daga cikin wato yafi fitar da kai daga cikin sabani yace wa huwa al-akhir aw wata nuskar wa huwa al-akhir shine abu na karshe kaje yayi isharar da cewa kenan an samu an-nasikh wal mansukh an samu abin da yazo ya shafe hukunci shine abin da yazo daga karshe yace kuma wannan shine sabani wannan sabani ne wanda ya kasance a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daga baya ya zamanto kan cewar wato an hadu akan abin da sayyidina Umar ya hada al'umma akai kuma yake cewa duk wanda ya saba zai yi masa horo mai tsanani wanda yake haka dama wannan shine wajibin wato shugabanni shine abin da muke fada jiya cewa qada'ul hakim yarfa'ul khilaf hukuncin sarki na musulmi in ya zartar da abu to yana dauke masa sabani sai ai maganin sabani na'am wannan shine karshen na'am wannan shine karshen kitabul ghusl ya kunshi hadisai marfu'a guda 63 guda 35 daga ciki an maimaita su an maimaita su ko anan ko a wani waje ko a cikin babin ko a wani waje amma sababbin hadisai tatattu wanda dama bai kawo su ba sai yanzu ya fara kawo su a cikin littafin guda 28 ne ɗaya daga ciki mu'allaq amma dukkaninsu mausulai Imam Muslim yayi muwafaqa da shi a cikin riwayato hadisan gabaki daya siwa in banda hadisin Jabir wajen cewa yin wanka da sa'i daya da kuma hadisin Anas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kewayawa ga matansa da saduwa alhali kuma su 11 ne a lokacin da kuma da kuma hadisin sa na wankansa da yayi tare da mace daga cikin matansa daga cikin ƙwarya guda ɗaya da kuma hadisin Aisha a wajen sifar yanda mace za ta yi wankan janaba wannan duk a wannan a Bukhari kadai suke ba sa cikin Muslim amma duk sauran hadisan Muslim yayi muwafaqa da shi wanda suka zo a wannan babin kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar ya bayyana na'am na'am a waɗansu sun faɗi haka har suka yi ma Bukhari raddi cewa dan mai Bukhari wai tambayar shi ne cewa yanzu shi Bukhari da ya kulla wannan babin da yake cewa wanka shine yafi ihtiyati yafi zama lafiya ya nuna kan cewa mazhabar sa shine rashin wanka amma dai ga ra'ayi wanka ba mazhabar Bukhari bace inda mazhabar Bukhari ce da zai ishara a cikin tarjumar babi kaje bai ishara a cikin tarjumar babi ba kawai ya dauki mas'ala guda daya daga cikin hadisin wanda babu sabani a kanta shine idan mutum a al'aurarsa abinda ya shafi al'auran namiji na jikin mace da cikin farjinta wannan zai wanke shi saboda kasancewar sa mazini ne wannan hukuncin kawai ya dauka amma cewa ba zai yi wanka ba wannan bai dauki wannan hukuncin ba sai dai yace saboda yin wanka bisa wannan sabani saboda ga wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda abayyane yace kawai mutum yayi alwala sai yace amma wanka shine yafi domin yafi domin shine na karshe shine yafi lafiya shi yasa al-Hafiz Ibn Hajar yayi raddi ga Ibn al-Arabi wanda yace mazhabar mazhabar Bukhari ne gashi nan inda yake cewa yace wastashkala ibn al-arabi kalam al-bukhari ibn al-arabi yace wannan magana ta bukhari fa akwai rikici a ciki yace ijabul ghusl atbaq alayhi as-sahaba wa man ba'dahum wama khalafa fihi illa dawud wala ibrata bi khilafi wa inma al-amru as-sa'ab mukhalafat al-bukhari wa hukmuhu bi anna al-ghusl mustahab shi sai dauki maganar bukhari akan cewa ay wal ghusl ahwat wa to bukhari ya nufin wanka mustahabbi ne haka ya fahimta shine yace a yace ثم اخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب ما لا يقبل منه وقد اشرنا الى باب ثم قال ويحتمل ان يكون مراد البخاري بقوله الغسل احوط اي في الدين وهو باب مشهور في الاصول وهو اشبه بامام الميراث الرجع قلت وهو وهذا هو الظاهر من تصرفه فانه لم يترجم بجواز ترك الغسل وانما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المساله البخاري بيترجم دحلكن برن وكبا inda shine mazhabarsa da zai tarjuma yace babun wanda ya sadu da matarsa bai yi inzali ba ba sai yayi wanka ba amma bai yi wannan tarjumar ba sai tarjuma da abinda shi dai wannan hadisin da kake gani wanda yake shine mahallin iskalin wanda aka ce kawai yayi alwala bai tarjuma da alwalar ba sai tarjuma da cewar ya wanke abinda ya same shi na jikin matarsa ka gane saboda haka ba za a dasabta ma Bukhari cewa mazhabarsa shine barin wanka ba mazhabarsa shine kawai barin wanka amma yin wankan shine mustahabi wannan ba haka bane wato saboda abin da yake nufi shine kan cewar tsantseni da mai zama lafiya a cikin addini to shine mutum yayi wanka domin kada mutum ka ce wato zaka bude aikin da an yi sabani kuma ga hadisi bari ka rike shi musamman ganin kan cewa hadisin da yazo dinnan hadisi shine na karshe a hadisin da yake sabanin sa shine na karshe daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am alaikum assalam a ai ba a magana wannan a cikin safan ilimi ba a kawo shi ibn al-arabi al-qadi abubakar ibn al-arabi al-maliki malamin hadisi malamin fiqh malamin tafsir shi ake nufi ba wancan sufin ba wancan ibnu arabi ne ba ka sa alif da lam wajen sa nakira ba nakira ba dai ba dai ibnu arabi ba tare da al litta'rif ba amma haka ce nakira dan an yi nasaba ai nisba ba nakira ba ce al mansub ba nakira bane al mudaf ila ya'in nasab ba man duk al mudaf ila ma'rifa ma'rifa ko wannan kuma ya din ya'un nasab wannan ya'un nasab tana ta'rif na'am kitabul hayd littafin hayla al hayd abinda ake ni asalin ma'anarsa saylan qarara to amma abinda ake nufi da shi qararar jini na mace daga wani daga bigire yananne shine daga gabanta fi waqtin mahsus a lokaci ke bantacce kaga ana fitar da kwararar jini ta hancin ta hako ba haila bane duk da kwararar jini ne amma saboda ba daga wannan maudu'in yake ba daga wannan bigiren yake ba bai zama to jinin haila ba da kuma yace fi waqtin makhsus a ciki fi awqatin ma'luma a lokacin sanannu dan afitar da istihaba da jinin rashin lafiya baya zuwa a lokacin sanannu ba shi da ka'ida jini ne na rashin lafiya to wannan shine ta'arifin sa wajen malaman shari'a wato jarayanu damil mar'a min mawdi'in makhsus fi awqatin ma'duda fi awqatin ma'luma na'am da fadin Allah madaukaki suna tambayar ka akan al-mahid ai shine al-hayd jinin haila ce ne shi cuta ne ma'ana cuta ne ga namiji cuta ne ga mace cuta ne ga da wanda yake aka sadu da shi wanda yake aike cike aka sadu da shi a lokacin wannan jinin ya zuwa ga fadin ta Allah ta'ala to nan ya kawo mun bishi cikakke qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid ce ne cutar wa cutani da aka ku kaurace ma mata fil mahid a lokacin kwanakin haila wala taqrabuhunna kada ku kusance su hatta yatahurna hatta sun yi tsarki daga hailar su fa idza tatahharna idan suka tsarkake kawukan su da wanka fa'tuhunna min haythu amarakumullah to ku zaike musu ku zo zuwa gare su da saduwa ta inda Allah ya umarce ku da shi inna allaha yuhibbu at-tawwabin lalle Allah yana son masu yawan tuba komawa gare shi da tuba wa yuhibbu al-mutatahhirin kuma yana son masu isa matuƙa wajen tsarkake kawukan su to wannan ayar ta sauka ne a yayin da musulmi suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan hukuncin jinin haila saboda al'adar sun zo na tare da yahudawa su kuma yahudawa suna da ka'idoji kamar yadda ya zo a cikin sifrul lawiyin leviticus sifrul lawiyin a cikin old testament leviticus kenan cewa idan mace ta yi haila za ta zauna kwana bakwai ba wanda zai mu'amala tare da ita idan mutum ya taba jikinta ya zamanto ya taba najasar sai ya wanke sai ya wanka ba ma ya wanke hannu ba sai ya yi wanka idan ya taba shimfidar da take kwana a kai ko ya taba kayan da take sawa ya zamanto najasa sai ya yi wanka idan ta shiga daki to wannan dakin ya wajaba shi ma kowa wanda yake cikin dakin ya fita daga cikin sa da sauran abubuwa wanda dai suka zo na hukunce masu tsanani akan mata wanda akan mace wanda take al'ada to shine sai sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu isna'u kulla shay'in illa nikah ku aikata komai in banda saduwa sai suka ce wannan mutumin duk abin da muke yi sai ya saba mana ba wani abu da zai ga muna yi face ya saba mana to saboda haka ina wanda suke cewa ya kwaikwaya ne daga wajen su ɗalibi ya sa ɗan koyo ya saba malamin sa to wanda yake nuna cewar shari'ar musulunci ba koyo ta yi daga shari'ar yahudawa ba bal kamar yadda Allah ya sifanta ta ta zo ne ta sauke ma mutane kukumin da ya kasance akan mabiya shari'ar at-taura wannan kukumi da takura to Allah ya sauƙaƙe ma al'ummar musulmi na'am babun kaifa kana badul hayd babi da yake bayanin yaya faruwar haila ya kasance wato yaya haila ta fara faruwa a cikin bani adam da kuma fadin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne da Allah ya rubuta shi akan banati adam akan ƴaƴan annabi adam mata ƴaƴa mata na annabi adam wato shi haila wato kenan kun ga sifa ne na bani adam wato ɗabi'a ce ta dan adam ko wannan abinda ilimin zamani yanzu ya nuna kenan ake gani ko ɗabi'a ce ta ƴan adam na'am wa qala ba'dhum wa dan su daga cikin malamai magabata manya su ma kuma sun ci yace farkon abinda aka wato farkon aikowar haila ya kasance ga bani isra'ili ba wato ga matan bani isra'ili wato wannan yana ishara ne ga maganar abdullahi ibn mas'ud cewar kanar rijalu kamar yadda Abdul Razzaq ya ruwaito a cikin musannaf maza da mata na bani Isra'il sun kasance suna sallah tare. To fa kanat almar'atu tasharrafu lirrajul, to mace sai ya zamanto tana dago kai dan ta ga namiji, ta gani tana kallo. Fa alqa Allahu alaihin alhayd wa manahunna almasajid, sai Allah ya jefa musu yin haila a bisa uquba, kuma ya hana su zuwa masallatai, aka hana su su zo su yi sallah a cikin masallatai, wanda da haka yake a cikin shari'ar su. Kamar yadda Aisha take cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abinda mata suka tsira na zamanin mu, inji Aisha, da ya hana su zuwa masallaci kamar yadda aka hana matan bani Isra'il zuwa masallaci. Saboda haka a wajen sahabbai mashhuri ne kan cewa bani Isra'il an hana su shiga masallaci. To abinda suka kara anan shine wannan magana ta Ibn Mas'ud. Buhari shine wa qala ba'dhum din, wato haila da mata ba sa haila, sai da bani Isra'il tukuna suka yi wannan abinda suka yi na wato ha'inci a cikin masallaci. Me ha'inci? Shine satar kallo, sai aka sa musu haila. Na'am. Amma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi yawa, ma'ana hukuncinsa ya fi daidai. Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya ce, Allah ya rubuta ma 'ya'yan Annabi Adam. Shi kuma wannan ya ce sai bani Isra'il. Saboda haka kaga matan bani Adam da suke kafin bani Isra'il su ba sa haila kenan. To kaga wannan ya ci karo da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ganewa, wato ma'ana wannan tarjihi ne daga Bukhari akan rinjayar da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan magana da aka rawaito daga Ibn Mas'ud, domin ta yiwu abu ne wanda aka ciro shi daga bani Isra'il, ta yiwu irin zantuttukan bani Isra'il ne. Bal akwai abinda ma yake saba masa, shi tafsirin Ibn Abbas na faɗin Allah ta'ala, wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub, matar Annabi Ibrahim tana tsaye da mala'iku suka zo suka yi mata da mala'iku suka zo da tana tsaye ta ga jin yadda Annabi Ibrahim ya ji tsoro, ya da ya kawo musu abinci basu ci ba, sai ya tsorata, sai shine take mamaki da tsoron nasa. Ta za idan kai baki ka kawo musu abinci basu ci ba, zaka tsorata, zaka razana. To zahirin wannan fadahikat sai tai dariya. To Ibn Abbas sai ya fassara fadahikat sai tai al'ada, tana yar shekara 90 da wani abu, akwai shekara 70 da wani abu, ta ce lokacin da mata ba sa al'ada sai tai al'ada. Fa dhahikat ay fa habat, sai tai al'ada. Fa basharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub, sai muka yi mata albushir. To ita kaga kuma bani Isra'il ce ita, Isra'il jikanta ne, ya za ta zamanto jin 'ya'yansa ko shine ai shi ce, shine ai nace Isra'il din jikanta ne, ta bai ta zamanto cikin 'ya'yansa. Saboda haka kaga an samu haila a cikin mace wadda ba daga bani Isra'il ba. To kaga wannan ya tabbatar da cewar wannan yayi daidai da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, hada shay'un katabahu Allahu ala banati Adam, abu ne da Allah ya rubuta akan 'ya'yan Annabi Adam mata, kuma Hawwa ita tana daga ciki. Sara saratu. Na'am. Babin umarni, wato babin al'amarin da yake rataya da mata masu al'ada idan nufisna, idan suka yi al'ada. Na'am. Ali ibn Abdullah al-Madini. Sufyan shine ibn Uyayna. Yace naji Abdurrahman ibn al-Qasim, ɗaya daga cikin malaman Malik, yace shine afdalu ahli zamanihi a Madina, babu kamar sa. Ya haɗa ilimi da zuhudu da tsoron Allah da fiqhu da fatawa, saboda matsayinsa al-Walid ibn Yazid, ɗaya daga cikin khulafa'u na Bani Umayya, wanda yake ya shahara da fasikanci, ya ce masa sai ya zo Sham don saboda yana so ya rinƙa masa fatawa. Baya so, saboda haka a hanya ya mutu a Hauran, sai ya mutu a hanya bai kai ba, Allah ya tsare shi. Na'am. Ya ce na ji Al-Qasim, mahaifinsa kenan, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr al-Siddiq, shi Abdurrahman ibn Al-Qasim baffan Jafar al-Sadiq ne, ɗan uwan uwarsa ne, dan Jafar al-Sadiq uwarsa Ummu Farwa bintul Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakr al-Siddiq. Kaga inda ƴan Shi'a suke ƙarya, suke cewa ai abin da ke tsakanin sahabbai da gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai gaba gashi jikar sayyidina Abubakar ce tattaba kunnan sayyidina Abubakar tunda yar Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq ita ce uwar Ja'far as-Sadiq tattaba kunnan sayyidina Abubakar ita ce uwar Ja'far as-Sadiq kakamar shi a dai Ja'far as-Sadiq har ana ce musu Ja'fariya ko to uwarsa yar tsatsan sayyidina Abubakar na'am yace naji Aisha tana cewa mun fita daga Madina ba abin da muke ganin zamu yi face haji ai ba ma tsammanin yin komai face yin haji shi kadai yayin da muka kasance a Sarifa Sarif wuri ne wanda yake kusa a wajen Makka kilo 12 yana nan waje da ake ce masa yanzu Nawari a Nuwairiya ko a Nawariya inda kabarin Maimuna yake akwai gini yana nan akan hanya akwai wanda muke tafiya da su daga Makka zuwa Madina bazan iya tana ko anan na gani ba akwai mutane da dama na nuna musu wannan wajen daidai nan ne inda bukkar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da Maimuna ta bintul Harith kuma ita ma da ta mutu sai ta ce aje da ita can abin ne aka dauke ta tun daga cikin garin Makka aka taho da ita anan aka zo aka bin ta tafiya kilomita 12 nan ne Sarifa Makka Madina nake cewa Makka Makka ne kusa da Makka ne a hanyar Madina in ka fita a hanyar Madina daga Makka kana wuce akwai kantuna da ake cewa akwai unguwar da ake cewa Nawariya din kana wuce kantunan yana nan a gefen hagu in kana fita in kuma kana shigowa daga Madina a gefen dama na'am shine Sarif fa kaga tun kusan shiga Makka ma sai da suka yayin da suka zo Sarifa hittu sai ne haila sai ne al'ada sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wurina wa ana abki alhali ina kuka kun san yadda damuwar mata take ko yanzu ma haka za ka ga mata suna ta sai sun yi shiri za su yi ibada kawai sai ka ji al'amari ya zo hankalin su ya tashi ran su ya baci to ya tama Aisha sai kuka tunda ta zo gab da za a shiga Makka an zo da niyyar za a yi haji ya zama to kuma wannan al'ada ta zo ya ce me yasa ne yake yanda al'adar sa take kenan kaga yanda haka mutum ya kamata ya kasance tare da matarsa kaga matar ta tashi da cikin damuwa sai ka tambaye ta ha ba ka ce wannan sha'anin ku ne na mata ba kawai na'am anu fiski kin yi nifas ne an nifas ma'anar sa kin yi jini domin an nifas an nafs jini kenan mala nafsa lahu sa'ila an nafs mala dama lahu kenan na'am sai na ce na'am nayi wannan al'amari ne da Allah ya rubuta shi ma'ana ya wajabta shi akan ƴaƴan Adam mata ki yi abinda mai hajji yake yi alqaba nan bi ma'ana al'ada ai ki yi ayyukan da mai hajji yake yi sai dai kada ki dawafi da ɗakin Allah tunda dawafi kamar sallah ne kuma shiga masallaci ne wani ya daga cikin dalili da kan cewa mai haila ba ta shiga masallaci na'am Aisha ta ce sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi layya mai ga matansa bil baqar da shanu bil baqar shanu ya yanka musu layyar da take nufi a nan wajen hadiya domin duk matan Annabi sallallahu alaihi wasallam tamattu'i suke sai ita ce ta yi tsirani to da tamattu'i da kirani kuma mun san duk ana yin hadiya shine ta karasa a cikin wannan hadisin sauran abin da ya shafi wannan hadisin zai zo mana a cikin kitabul hajji insha Allah amma nan shahidinsa shine al'amari shine cewa idan mace ta yi al'ada kada ta damu domin shine sha'aninta sha'anin mata shi al'ada saboda haka wannan abu ne wanda Allah ya riga ya rubuta shi akan banat Adam idan mara lafiya ma ana rubuta masa abin da yake yi yayin da yake da lafiya ballanta kuma wadda take da wannan al'ada da Allah ne ya ce mata kina da uzuri ki saurara irin abin da take da abin da Allah ya san inda ba ta da al'ada shi za ta yi haka Allah zai ba ta lada saboda haka a daina mata su daina tallafa ma kansu babu laifi dai mace kan cewa in tana kaunar cewa za ta yi wata ibada ta sha magani da zai hana mata zuwan al'ada in ba zai cutar da ita a lafiya ba in likitanta ya ce babu komai ta sha amma in ban da haka in ma ba ta sha din ba babu komai za ta iya yin ayyukan ibadar ta gaba ki dai kamar yadda ya faru ga Aisha ya ce ki komai Aisha radiyallahu anha bata yi tsarki ba sai da rana a filin Arafa, sannan ta gama al'adarta. Sai da rana a filin Arafa ta gama al'adarta. Amma kwanakin minan da aka yi waɗannan sallolin da tafiya Arafa da safe duk tana cikin al'ada, da zuwa Makka da aiki, da zuwa a yi tawafi da aka yi tawaful qudum ko tawaful umra duk ba sai ba. Shi yasa ma har tace yanzu ya Rasulullah kowa zai koma da tawafi biyu, ni da tawafi ɗaya kawai. Tace shi ne yake mata, to kije ki umra don ranta ya ji daɗi, ba wai don kan cewar wannan bai isa ba, don cewa yau ai tawafin naki guda ɗaya ya isa miki ga hajji da umra. Na'am.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
وأنا أشهد أن الله بين سائر الذكرات والأنبياء سبيل باب الأدبي أيام هكا. إي تو كيسكا باب ليكي أسيد مالي ينا كراتو أي تنبيا صبو دفهمتا. ولو كنتي أنا قبعة أنت وجهي أنا أم بأي بياني با زا زمان تو كان شابا فهمتا با. Sai kamar abin da ba shi da alaka da karatu, a tsayar da mai karatu don a tambaye shi wani abu daban, to wannan shine rashin ladabi. Don za a fitar da karatun daga abin da ake zuwa wani abu daban, to wannan shine bai dace ba. Amma akan abin da zai bayyana saboda neman ilimi, Annabi sallallahu alaihi wasallam in yana ciki aka tsayar da shi, kamar yanzu lokacin da ya bayani akan mutum 70,000 da za su ga aljanna ba tare da azaba ba, ba tare da hisabi ba, sai ukashi ya mike ya ce roki Allah ya sani a cikin su, ya ce anta minhu, sai kana ciki. Haka dalika lokacin da ya yi maganar abubuwan da ba a yi a cikin harami na Makka, ya ce ba a yankewar tsirrai, sai Abbas ya ce illal izhir ya Rasulallah, ya ce sai in girici ya Rasulallah, ya ce illal izhir. Kaga ya shigar da magana, ya tsayar da shi a cikin magana. Amma wannan ba rashin ladabi ba ne, bal tambaya ce wadda yake za a samu kuma sauki ga musulmi. Yadda kan cewa gaba wannan abin da ake bukata, an aka ce ba za a yanke komai ba hatta abincin dabbobi a harami, ai akwai takura, sai ce illal idhir, sai kingirci, wato ita ce ciyawar da dabbobi suke ci. Sannan wannan shi ta daktar, menene bambanci tsakanin mutaba'a da mushahada, kuma a yanzu za a iya yin jarhu wa ta'dil? Mutaba'a shine ka ruwaito hadisi a daidai da riwayar wanda kuka ji shi tare da malaminka, a wajen malaminka. Kamar in mutum almajirin Malik, idan almajirin Malik ya ruwaito hadisi kamar Yahya ibn Yahya al-Layth, sai wani almajirin na Malik ya ruwaito hadisi kamar yanda shi ma Yahya ya ruwaito daga Malik, to wannan yayin ma Malik yayin ma Yahya mutaba'a. Kamar wannan wanda muka faɗa, Amr ibn Marzuq ya ruwaito hadisin daga Qatada daga Shu'ba, wato yayi mutaba'a ga Hisham. Amma wannan mutaba'a ga Hisham da yayi ita ce wanda ake cewa mutaba'a qasira. Akwai mutaba'a nau'i biyu ce, akwai tamma akwai qasira. Tamma shine ku haɗu wajen malamin, al-qasira ku haɗu wajen malamin. To shi Amr ibn Marzuq sun haɗu wajen malamin su shine Qatada. Ya yi mutaba'a ga Mu'ad ibn Fadala ya ruwaito daga Hisham ad-Dastawai. Shi kuma Amr ibn Marzuq ya ruwaito daga wannan mutaba'a ce tamma. Amr ibn Marzuq an Shu'ba ya ruwaito daga Shu'ba daga Qatada, mutaba'a ce qasira. Ita ce na'am, shine wannan riwaya, ita afwan riwayar Abu Nu'aym ce daga Hisham. Ita kuma shahid ba mushahada ba, shahid ake cewa istishhad, shine an ruwaito hadisi na Abu Huraira kamar wannan hadisin, idha jalasa bayna shu'abiha al-arba. To Abu Huraira, wannan hadisin na Abu Huraira ne ko? To Aisha ma ta ruwaito tamkarsa, ta ruwaito irinsa. To hadisin Aisha ya zamanto shahidi ga hadisin Abu Huraira, ya masa shahidi. Kuma a yanzu za a iya yin jarhu wa ta'dil? Ba za a iya yin jarhu wa ta'dil ba yanzu, saboda jarhu wa ta'dil an halatta shi domin bukata ne. Menene bukatar? Don tabbatar da wato hukunci akan masu riwayar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake ruwaito shi da isnadi ya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. in ma yana da isnadin isnadin yana kikewa zuwa ga ɗaya daga cikin tafan hadisi tafan hadisi suna da isnad kamar wanda kamar Bukhari akwai isnadin sa Muslim akwai dukkan tafan nan na hadisi akwai isnadin su dan asali riwayar su ake a wajen malamai sai a je a zauna a kasu kuma kowanne malami shi ma yayi riwaya tafan daga wajen malamin sa to raka isnadi yana komawa ga littafi dan haka baka bukatan jarhuwar ta'dil sai dai kawai ka tabbatar da cewa nuskhar wannan littafin ingantacciya ce amma an kana so ka tabbatar yanzu akwai wanda zai zo ya ce ya gaya maka cewa ya haɗu da masu riwaya ya dangana maka da isnadi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu a ce bai kuma a nemi littafin nan a nemi hadisin nan a rasa a cikin tafan hadisi duk wanda ya zo da hadisi baya cikin littafi ɗaya daga cikin tafan hadisi ba hadisi ba ne a yanzu so da haka ba buƙatar a yi jarhuwar ta'dil wanda suke cewa suna jarhuwar ta'dil akan malamai da kuma akan ƙungiyoyi na addinin musulunci ba mahallinsa ba ne jarhuwar ta'dil an halatta shi don buƙata asalinsa magana ne ta shiga cikin mutuncin ɗan uwanka musulmi ne don ka rinka cewa wane mai rauni ne wane mudallis ne kana magana akan matsayinsa ne to amma an halatta shi saboda buƙata don saboda tantance hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dangane da irin abin da mutum yake da shi da ra'ayi na fahimta yayi rubutu ko yana lecture ko yana magana wannan abin da ya faɗa baka buƙatar sai kai masa jarhuwar ta'dil ka auna maganarsa ta dace da kitabu sunna ka karba ba ta dace ba ka aji amma ka ce zaka je kai masa jarhuwar ta'dil zaka shiga cikin haƙƙinsa ne zaka shiga cikin mutuncinsa ne tun yaushe malamai suke rubutu kowa ya rubutunsa amma za ka ga malamai sun zo sun ce za su yi jarhuwar ta'dil akan marubuta ba a taɓa jarhuwar ta'dil akan marubuta ba an yi jarhuwar ta'dil akan naqalatul akhbar masu riwayar hadisai ko kuma yanda ma waɗansu yanzu har suke yi wai har ƙungiyoyin musulunci su ma wata ƙungiya sai ka ga an yi mu'jam na jarhuwar ta'dil akan ƙungiyar wane wannan ƙungiya ce ta bid'a wannan ƙungiya ce ta kaza duk wani yana daga cikin fitina wanda yake da kuma rashin fahimtar me yasa ma aka yi jarhuwar ta'dil ba na'am Allah ya sauke Allah ya raba mu da wannan duk wanda suke wannan za ka ga sun zo sun fitino da fitina a rayuwarsu dan saboda duk wanda yake magana akan mutane musamman kuma ma malamai dan ba wanda suke zaba su magana akan su sai malamai to kamar yanda Ibn Asakir yake cewa ilam anna luhumul ulama'i masmuma wa adatullahi fi hadki astari muntahikiha ma'luma ka sani cewa naman malamai guba ne kuma al'adar Allah wajen keta sutura ga wanda ya ci naman su ga wanda ya keta yake ta al'auran malamai da magana a kansu sanan naci wato ba sa karewa lafiya sai ga wanda suka zo suke magana a kan waɗansu sai ka ga almajiransu sun kare suna magana a kansu wanda suke cewa wani ɗan bid'a ne wani ɗan bid'a sai ka ga almajiransa daga baya ya zo ya ce shi ma wannan da yake faɗa ɗin da da muke binsa muke yi shi ma ɗan bid'a ne to shi ma kuma zai tsammanin za a kyale shi shi ma nasa sai a zo a fitar da shi daga sai ya daman to kanci amma babu ma wanda yake addini duk an fitar da kowa daga cikin da'irar sunna din Allah ya kiyaye shi sannan dan Allah malam game da kaciyar mata kamar yanda yanzu ake ba da magani akan cire yar wuya ya zaman to an daina cirewa to ita ma kaciyar mata akan iya ba da magani ba sai an yi ba kuma idan ya kasance ba sai an yi ba an saba wa shari'a ne ko ba komai me ne sahihiyar magana akan wannan mu a ita kaciyar mata ba kuma kaciyar maza ba ce kaciyar maza tana da cikin kisalul fitra akwai malamai da suka ce wajiba ce wanda yake shine mafi inganci cewa wajibi ne a yi namiji kaciya a saboda tana da cikin kisalul fitra amma kaciyar mata annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ay makrumatun lin nisa darasawa ne ga mata shi ba kuma wannan hadisin bai inganta ba amma abin da ya inganta shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wata mace da take kaciya ashki wala tanhaki wato ki yanke sama saman kada ki yanke da ki zabtare ga baki ɗaya domin zabtarewa ga baki ɗaya shine yake tafi mata da mace sha'awar ta ga baki ɗaya ya zama to an cire mata jin dadin rayu jin dadin miji namiji in ta samu miji shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai al'ada ce ta Larabawa wanda musulunci da yazo ba a yi inkarin ta ba amma ba a kwaɗaitar kan cewa sai an yi ba ko ba a ce kan cewa in ba a yi ba akwai laifi ya dai shiryar da cewa inda ake yi gashi kai ya zamanto an yi ta da fasadi amma yin ta din ba kamar ta namiji ba ce saboda haka babu dalili ma da za a ce din dole sai an yi balantan a ce har za a samu magani da zai kawar da shi haka zalika deli shi ko deli dama shi aslan wannan abu ne na likitanci in likita yace babu bukata waɗanda suke da irin wannan abu wanda yake sa suna yawan cutar makogaro za a ga wani lokaci za a ce dole sai an musu operation ko da suna da girman su a je a yi musu a yanke to in wannan ne likitoci suke babu laifi amma yanzu haka kawai a je a dauko aska babu abin nan mai datti mai tsaka dukila a je a sa mutum tetanus ma daga nan wajen ko ta cuta wanda za ta halaka shi kuma a dauka kan cewa wannan abin sunna ake shi ballantana ku shi deli ma babu ma abin inda ma ambaton su kuma wani lokaci waɗansu yanzu kamar shi na kaciyar mata ɗin wani lokaci suna ana ganin kan cewa wai sai an yi shi da aska wato kamar ƴan uwanmu ne musulmi ƴan Spain kun san mutanen Spain su Catholic ne Catholic kuma a cikin ka'ida addinin su ba sa kaciya to da ke ƴan Spain ɗin Italy duk ba sa kaciya to da ƴan Spain akwai cikin 1980 da suka rinka musulunta da ɗaruruwan da yawan gaske saboda haka da suka musulunta dole za su yi kaciya suka bi sunna annabi Ibrahim dan annabi Ibrahim yayi kaciya lokacin yana shekara 80 suka zo za su yi kaciya wai sai suka ce ma kaciyar ba ta yi ba sai in wanzami ne ya zo ya musu ba ta asibiti ba ta wanzan ita ce kaciyar ta gaske wai shi ne zai sa a yi sunna haka suka rinka yi ɗaya daga cikinsu shi ne yake gaya mu yadda suka sha wahala a kan wannan duk haka suka yi ba su je asibiti ba a ce za a sanya musu anesthesia da sauransu sai an zo an yi ƙiƙar-ƙiƙar ji mai idiwan gani so Allah ya kwa yace wannan yace a malam me yasa littafin sahihul bukhari yafi muwatta sahihanci duk da cewa imam malik ya riga yi bukhari dan Allah ina son karin bayani dalilin da yasa imam bukhari ya shartanta ma kansa cewa duk hadisin da zai kawo sai ingantaccen hadisi shi kuma malik bai shartanta wannan ba dan haka zai iya kawo hadisi ma babu isnadi dan haka ya zo a wajensa kuma shi karɓaɓɓe ne a wajensa abinda yake karɓaɓɓe a wajensa ba lallai ya zama to karɓaɓɓe a wajen wani ba sai dai duk abin da ya kawo shi da isnadi duk wanda yake ya ambaci sunansa a cikin littafinsa to amintacce ne a wajensa malik riwayarsa daga kawai rawi ta isa ta sanya wannan rawin ya zama to amintacce wajensa to amma kaga akwai hadisai waɗanda yake malik ya kawo su an neme su ma da isnadi an rasa an nemi isnadinsu an rasa daga baya aka sami isnadinsu hadisan nan guda hudu wanda suke daga cikin balagat dinsa idan an sha'ad bahariyatun thumma tayaman thumma tasha'amat fatilka aynun gudaiqa da inni la ansa walakin unassali asun da kuma a uriya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a amara ummatihi da kuma wannan wani ne hadisin na hudu akhiru ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li mu'ad hasin khuluqata linnas to ga wannan hadisan har ibnu abdul bar yazo shekara 463 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 300 bayan mutuwar malik bai samu musu isnadi ba sai ibnu salah da yazo ya samu musu isnadi kuma isnadin ma ba wai sun inganta bane to saboda haka daga sharadi ne shi malik shi bukhari ya shartanta ma kansa ya kira littafin ta al-jami'us-sahihul musnad min akhbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ayyamihi yace ya kira shi al-jami'us-sahih al-musnad saboda haka hadisai ne jami' da ya tara dukkan babukan ilimi kuma sahihi kuma musnad wanda yake kawo shi da isnadi ba zai kawo balag ba kamar yadda malik zai ce balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam labari ya fito ya zuwa gare ni cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba tare da isnadi ga Buhari ba zai faɗa haka ba indai a cikin asalin littafin ne kuma ba zai kawo mursal ba yace tabi'i yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-musnad dole zaman to musnad to wannan shine bambanci amma kuma yawan hadisan muwatta din duk suna cikin Bukhari suna cikin sahihain din sai dai akwai hadisan sa din waɗanda suke ba an rawaito su da isnadi ba wanda ba sa ciki to waɗannan su ba su cika wannan hukuncin ba dan haka ba wai kushewa muwatta bane ko kushewa malik rahmatullahi alaihi imam suyuti a imam shafi'i a zamaninsa ya ce ma tahta addini sana asahha min kitabi Malik, a kasan wato babu wani littafi a kasan sar a kasan sama da yake inganci da littafin Malik. To dan suka ce to sannan kuma kuce akwai Sahih Bukhari ga abin da Shafi'i ya faɗa. To Shafi'i ya faɗa ne a cikin dafan da aka rubuta a lokacin, dan a lokacin akwai wanda suka rubuta muwatta ma da yawa. Ibn Abi Dhi'ib yana da muwatta, Sa'id ibn Abi Aruba wanda ke riwaya daga Qatada a cikin mutanen Basra yana da littafi, Sufyan ath-Thawri yana da littafi, Ibn Jurayj daga malaman Makka yayi littafi, Auza'i yayi littafi. To Imam Shafi'i yana cewa a cikin wa'annan littafan gabaki daya ba wanda yake na Malik inganci. Amma a lokacin Buhari ma ba a haife shi ba, ba a haifi Buhari ba lokacin. To saboda haka wannan abubuwan da suka zo daga baya da har shi kansa Buhari ai shine farkon wanda yayi littafi irin wannan. Dan kamar yadda muka ambata, malamin sa ne yace ina ma da za a samu littafi, wani ku zai hada littafi da ya kunshi hadisi wanda suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai, sai wannan abin ya darsu a zuciyar Buhari zai sai wannan. Amma ba wato ba uslubi bane na rubuta littafai a zamanin Malik. A zamanin Malik uslubin rubuta littafai shine a rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai ma. To shi Malik har ya kara ma da ra'ayinsa, zai ce maka al'amru indana, wannan a ra'ayin Malik kenan, da kuma abinda malaman Madina suka hada akai yace al'amru al-mujma alayhi indana walladhi la ikhtilafa fihi indana, duk zai fadi wannan. Ba zai shi kuwa a lokacin daga baya waɗansu suka zo su kuma littafan kawai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sirfan sune masanid, kamar tabakar malaman Bukhari kenan, almajiran Malik su Imam Ahmad ibn Hanbal, su Ishaq ibn Rahuya, su Ibn Abi Shayba, duk sai suka rubuta littafi al-masanid, su Musaddad ibn Musarhad, duk tabakar malaman Malik ne, malaman Bukhari ne. To da kuma tsarar su Bukhari suka zo, to shine yau daga cikin malaman nasu suka ce da ma za mu yi rubutu akan, insha Allah za mu samu wani lokaci zan yi muku lecture akan yadda aka tara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan littafin, wannan tambayar mai tsawo ce, amma kawo Allah cikin gaggawa, kawo na ga ya kawo cikin malamai ne, wata rigima yake ne ma'aikata. Yace wannan yake Allah ya kara mal lafiya da imani da imani da arziki, bayan haka dangane da fatawar da malam ya bayar akan taimama ga mutumin da ke janaba, kasancewar ba zai yi taimama ba saboda riskar sallar jami'i. To kuma ga hadith an Imran ibn al-Husayn anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yusalli fil qawm, ya fulan ma mana'aka an tusalliya fil qawm, qala ya rasulullah asabatni janaba wala ma, qala alayka bis sa'id fa innahu yakfik. To akan wannan hadisi Taqiyuddin ibn Daqiq yace al hadith dalla bi sarihihi ala anna lil junubi an yatayammam. To ai dama wannan haka ne, abinda Ibn Daqiq al-Id ya faɗa cewa mai janaba zai iya taimama, amma ai mas'alar zai yi taimama dan riskar jami'i ne, ita ce mahal shahid, zai yi taimama dan riskar jami'i ne. Kuma wannan aslan ta ya kamata ku fahimci wannan aslan, wannan a halin tafiya ne. Wannan hadisin da ya faru inda ka tara turuk din, wato na faɗa a wancan darasin na ce ba a taimama dan a riski jami'i, sai dai a mai janaba ya taimama dan ya riski lokaci. To shine sai ya ce wannan hadisin gashi wani mutum a hadisin Imran ibn al-Husayn, wani mutum an yi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ga wani mutum ya ware bai shiga cikin mutane ya yi sallah ba, sai ya ce masa me yasa baka yi sallah ba, sai ya ce janaba ce ta same ni kuma babu ruwa. Sai ya ce to ai a turbaya abin tsarki ne in baka samu ruwa ba, ma'ana za ka iya taimama. To sai ya ce Ibn Daqiq al-Id ya ce wannan hadisin ya nuna cewa mai janaba zai iya taimama, dama babu musu akan wannan, maganar shine mai janaba zai iya taimama dan ya samu jami'i. Shi wannan menene halinsa? Asalin wannan hadisin Imran ibn al-Husayn annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya ne, sun zo a cikin halin tafiya kuma suka rasa ba su sallah ba sai da lokaci ya kure, sai da rana ta fito. Saboda haka sai da suka yi sallah sai ga wani mutum ya ware bai yi sallah ba, kaga a halin tafiya ne, a halin tafiya babu ruwa ko, sai ce janaba ce ta same ni shi yasa ban yi wanka ba, sai ce ai sai ke taimama. saboda haka kage taimamar ba dan ya samu jami'i bane dan ya samu sallah ne wannan shine mahallin saboda haka magana ta tana nan ba taurore mu ba na to allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أكوي أنقوى دا تزاني موسى الدعاء أكوي مالا أبو بكر لعدن الله يوى ماتر مهيفيسة أماتر مهيفير ماترسة الله يمتر رسوات شكين وانا ساتن رانا العربة الله يمتر رحمة الله يغافر تامتا الله يحفر كبرنتا الله يوكك درجتا حكا مالا إبراهيم wanda ko shi muke sallah da shi anan wanda wancan makon muke addu'a ga mahaifinsa da yake kwanciya a asibitin Nasarawa a ICU to Allah ya cika masa ranar talata Allah shi ma Allah ya gafarta masa Allah ya dauka darajarsa Allah ya yi masa amin.